daina ba
wannan ba ma lokaci ba ma lokaci wallahi in kace ga lokaci nayi ƙarya
ce me zaka
to ai in na ga maka ga lokacin da za a ba da wannan ma nayi ƙarya wallahi dan mai a gidan ma domin akwai tanka yanzu da dai ma
da akwai mai tunanin su ko
a yan kwanakin nan a Abuja akan wayi gari a ga matasa sun fito da jarakuna kan titi suna sayar da fetur a bakar kasuwa inda wasu gidajen man kan rufe amma daga bisani ko can dare sai lamarin ya koma daidai duk da ma'aikatan gidajen mai kan ce rashin isuwar tankunan dakon mai ne don rufe wata muhimmiyar hanyar da suke bi mutane sun shiga fargaban hakan shiri ne kamar yadda aka saba in za a ƙara farashin man fetur
exact figures from our books is anywhere between 100 billion and up to 120 billion per month
Shugaban kamfanin man fetur NNPC Mele Kyarikolo ya bayyana cewa duk wata gwamnati kan kashe tsakanin naira biliyan 100 zuwa 120 kan tallafi amma yanzu ba za ta iya ci gaba da kashe makudan kuɗin ba za ta goge tsarin a kundinta talakawa da ƴan hamayya na caccakar gwamnatin ta APC da ta sha alƙawarin daidaita lamura har ma da alwashin da shugaba Buhari yi tun kamfen na gugar zanar bai dace lita ta yi tsada haka ba Halima Kajuru yar hamayya ce dake cewa duk alƙawuran da aka dauka ba a gani a ƙasa ba
mai ma an ce ma an cuci ƴan Najeriya tunda suke da mai in an kan kuka ma an ce ƴan Najeriya suna sayan mai a 85 ko naira 50 ma bai fusa sayan mai ba 20 za a sayar to gashi abubuwan da muka gani to mutane sun duba sun ga abin duk propaganda ne da roman kunne kowa ya kai ya kuma kullun sai a dinga ai hakuri an ce container ko tarago na jiragen ruwa zai sauka na abinci komai zai koma a kashin kafa sai ta koma 2,500 an ce container tarago sun sauka har yanzu dai taragon nan ba a saita kayan shi ba har yanzu kaga abin ya zama yaudara ita kuma yaudara ba za ta kai mutum ko ina ba gaskiya da gaskiya ita za ta kai mutum
masana da masu hannu a lamuran fetur sun sha ba da shawarar kafa kananan matatun fetur din da hakan zai sa a rika tace man da ake bukata daga cikin gida da haka ba ma bukatar a fita waje bare a yi maganar tallafi
NNPC in maybe establishing or bringing in co-partner technical partners in establishing more modular refineries 5 or 6 we will be willing to go out
hakanan shi ma zan tawasa da NTA sakataren kungiyar dillalan fetur Zarma Mustafa ya ce kafa kananan matatun mai a Najeriya na daga matakan kauce irin wannan kalubalen da yake faru don dogaro ga shigowa da man daga ketare
most of the marketers that get this product
Mustafa ya kara da cewa rashin wadatar man na kara kawo matsala da kuma tawainiyar da kuma man daga Lagos zuwa jihohi masu nisa da hakan kan sanya kara farashin liter
kuma dai me za a ce tuni farashin kayan masarufi yayi tashin gauron zabi ballantana yanzu a ce liter fetur ta cilla ba shakka kuncin zai kai kure taya Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya